Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25.16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke kuma su kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Wa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 16 ga watan Disamba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga karin labaran
A wannan makon ne ake saran cewa kwamitin bincike da ke duba yuwar tsige shugaba Donald Trump za ta duba yuwar tsige shi Hukumomin sojin Amurka a yau Litini sun sanar da cewa ba su da niyyar janye dakarunsu daga kasar Afghanistan.
To kadan labaran kenan. To za a ji cewa shugaban jamhuriyar Niger ya gargadi masu cewa sojojin kasashen yamma su bar yankin Sahel.
Shugaba Isu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen Sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani.
To ko menene majalisar dattawan Najeriya ta sani game da kasafin kudin shekara ta 2020 da kuma sauran batutuwan kasar?
Insha Allah labarin da ke zuwa mun shine shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sa hannu a wannan kasafin kudi gobe Talata.
A kasar Ghana kuma hukumar zaben kasar ce ta ce ta kintsa tsaf don gudanar da zaben kananan hukumomi da na gundumomi a gobe. Kamar rukowace ranar Litini Yusuf Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da yammaci ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ake sa ran cewa a cikin wannan makon ne majalisar wakilan Amurka za ta tsige shugaba Donald Trump. Wani kusa a jam'iyyar Democrats kuma dan majalisar dattawan kasar ya buƙaci 'yan kwamitin binciken yuwuwar tsige shugaban da su saurari bahasan wasu kusoshin gwamnati hudu. A cikin wasiƙar da ya rubuta shugaban masu rinjayen majalisar Mitch McConnell a jiya Lahadi, shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer ya buƙaci kwamitin ya gayyato muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da babban hadiminsa Robert Blair. Tsohon mai ba da shawara kan tsaron kasa John Bolton da kuma wani mai aiki a ofishin kasafin kudade Michael Duffy. Ko da yake Schumer ya lura da duk da cewa kwamitin ya buƙaci waɗannan mutanen hudun su bayyana a gabansa dukkanin su sun yi buris da shi. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani umarni na ya nemi wato da ya nemi a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba. Kana har yanzu 100% alƙawarin haɗin gwiwar da ke tsakanin su da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daram da kam. Ko da yake hukumomin Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne. A ranar Asabar ne ko kafofin yaɗa labaran Amurka suka ba da rahoton cewa Gwamnatin Trump na shirin bada sanarwar janye kimanin dakarunta 4,000 daga Afghanistan cikin makon nan. A yau Litini ne hukumomin Sin suka buƙaci Amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Sin, Geng Shuang, ya ce zargin da Amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru. Yana mai cewa akwai buƙatar da ke akwai na ganin Amurka ta kare haƙoƙin jami'an diplomasiya. Gen ya bayyana haka ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da tambayar da suka masa akan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa wanda ke nuni da cewa Amurka ta kori wasu jami'an Sin su biyu cikin sirri bayan da suka kuskuri wani sansanin sojin ƙasar da ke jihar Virginia yayin da suke tuki. Rahoton ya ƙara da cewa Ɗaya daga cikin mutanen wanda jami'in tattara bayanan sirri ne ya ce bai fahimci umarnin da aka kafa a wani allo da ke wurin ba ne wanda ya nemi masu ababen hawa da su juya. sai dai Amurka ta yi watsi da wannan bayani inda ta ce sun je leken asiri ne a sansanin sojin nata kamar yadda rahoton na Times ya nuna. To masu sauraro kada a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi a Delhi, babban birnin India, wata zanga-zangar nuna kin jinin wani kudurin dokar zama dan kasa ta koma ta tashin hankali.
It was a peaceful moment, it would have peacefully dispersed also. But it did not and it has damaged.
Bayan da ɗan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka bade dalibai da ke zanga-zanga da barkunan tsohuwa. Daliban jami'a Milliya Islamiyya sun ce ɗan sanda sun yi ta harba musu barkunan tsohuwa a cikin ɗakin karatu na laburare kuma suna ta ɗirkawa ɗalibai na jaki da kulaki kafin daga bisani kuma suka rufe kofofin jami'ar. Kimanin ɗalibai 12 ne a yanzu haka suke kwance a asibitin Delhi. Sai dai mataimakin kwamishinan ɗan sandan birnin Chinmoy Biswal ya ɗora laifi akan ɗaliban da suka shirya zanga-zangar.
If it was a peaceful mob, it would have peacefully dispersed also. But it did not, and it has caused damage to public property, it has caused...
Sai dai a wata ya ce, da a ce zanga-zangar lumana ce da sun kammala ta lami lafiya, amma akasin hakan aka samu tare da ɓarnata dukiyoyi. Sai dai a wata sanarwar da suka sanya hannu, ɗaliban sun ce zanga-zangar ta lumana ce inda suka ɗora laifin rikicin akan mutanen da suka shigo daga waje. Daga ƙarshe, ƙungiyar Amnesty International ta ce hukumomi a Iran na ci gaba da mummunar yakin danniya biyo bayan zanga-zangar da aka gudanar a duk faɗin ƙasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 304. A wata sanarwar da hukumar ta fitar a yau Litinin, ƙungiyar mai kare haƙƙin bil'adama wacce ke da headquarter a birnin London ta ce hukumomin ƙasar suna kame na mugunta inda suke danƙe dubban masu zanga-zanga, ɗan jarida, ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ɗalibai da nufin hana su ƙalubalantar mulkin kama ƙarya da Iran ke yi. A tsakiyar watan Nuwamba ne zanga-zangar ta ɓarke bayan da gwamnati ta bayyana ƙarin farashin mai a daidai lokacin da ake fama da raɗaɗin takunkumin da Amurka ta ɗora wa ƙasar.
Aisha Mu'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar ya yi gargaɗi kan kiraye-kirayen sojojin ƙasashen yamma su bar yankin Sahel. 'Yan ƙasar ku sun ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan batun. Salla Barma gare ka.
Ceux qui s'attaquent à nos alliances, ceux qui veulent le défaire.
Shugaba Isuhu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen Sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani.
A trouver des relais au sein des populations pour dénoncer la présence des troupes alliées à nos côtés.
To sai dai tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka yi wa furucin na shugaban kasar Nijar ta domin adananin su bai dace irin waɗannan kalamai suna fitowa daga bakin wani mai rike da mukami makamancin nasa ba. Shugaban jam'iyyar MDN ta 'yan adawa Annabo Sumaila na da irin wannan ra'ayi.
A matsayin shi na shugaban kasa ko mai kula da harkar tsaro cikin kasa, in matsala ta sabu cikin kasa, hutawa kake ka hodi kace gashi abubuwan da aka yi kakkace a mutane ba su rushewa. Yanzu mutanen da ake kashiya nan, eh talaka ne ake kashiya, ba su ake kashiya ba. In kalle gashi hanyar gidan shi ba tsauri aka sa.
Matsin lambar da 'ya'yan kasashen yankin Sahel ke yi wa kasar Faransa a 'yan kwanakin nan danganin ta kwashe sojojinta daga wannan yanki, wani yunkuri ne da za a iya cewa ya haifar da bambancin ra'ayi a tsakanin hukumomi da talakawansu. Kalla Hankurau shi ne ministan harkokin wajen Nijar.
Mu mun ka kirawo su, mun ka ce su zo su kama don mun san yaƙi da terrorist ba ƙaramin aiki ba ne. Kudi ba abin da an kai Siri da Iraq.
A ra'ayin Abdu Alhaji Idina, ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta FSCN, kalaman shugaba Isuhu akan masu sukar Faransa wani abu ne da aka yi da nufin faranta ran Emmanuel Macron. wanne a makon jiya ya nuna fusata akan yadda aka dora wa kasar sa abin da ya kira tsana a yankin Sahel.
Shi wannan shugaban na horon shi ya dan huto ya musu hurjun musa sai rikice kuma su yanzu suna nema su ma kasashen su hurjun musa iko na yan kasa ne. Allah daga su ne yake bi ya ba wanda ya so iko. In baka iya ka surare su, in baka iya ka ba abin da suke so, to baka iya musu hujjun musa.
Harin da ya lakume rayukan gwamnatin sojoji a makon jiya a barkin sojan Inates akan iyakar Nijar da Mali shine ya sake farfado da muhawara game da rawar da Faransa ke takawa a yaki da yan ta'adda. Ganin yadda rundunar sojan Barkan ke baiwa yan tawaye kariya a karkarar Kidal, to amma a dabu manzo wani kusa a jam'iyyar BNDS mai mulkin Nijar na kira a daina kar da zoman kurege.
Akwai wa'anda suke cewa su Jean Horace din ta United komandan ya hana musu shiga, an kiraye shi daga nan an ce basu wannan ƙarya ce yake, babu gaskiya ko ɗaya a cikin shi, ana ta rudani ana ta sawa kwanaki ta akai anan difa jiragen Horace sun yi bombarde wani sansani na sojojin ƙasar alhali ƙarya ce. Kenan mutane su yi hankali su yi taka tsantsan da abubuwan da yake faruwa.
A jiya Lahadi jami'an tsaro sun tarwatsa wata zanga-zangar da matasa suka shirya a nan Yamai da zumar tursasa shugabannin Jason Sahel da ke taro su kori sojan Faransa daga wannan yanki sakamakon rashin gamsuwa da gudunmuwar da kasar ke cewa tana bayarwa a yaki da yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Barma da wannan rahoton da ya biyo bayan taron G5 na yankin Sahel. To a yayin da ake ta cece ku ce kan kasafin kuɗin shekara ta 2020 na Najeriya da wasu batutuwan kuma, Madina Dauda ta tuntubi shugaban majalisar dattawan kasar wato Ahmad Ibrahim Lawan wanda ta fara da tambayarsa kamar haka.
A wani matsayi ake ne akan batun kasafin kuɗin nan a yanzu na shekara mai zuwa? Na samu labarin kun gama aiki akan wannan kasafin kuɗi.
Alhamdulillahi, insha Allah labarin da ke zuwa mun shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sa hannu a wannan kasafin kuɗi gobe Talata. Wannan kenan ya nuna aikin nan mun yi shi tare da bangaren zattasuwa, mun kammala shi, kowa kuma ya ji daɗin aikin da aka yi, kuma za a fara aiwatar da wannan kasafin kuɗi daga watan Janairu na baɗi. Wannan ya saba da yadda ake yi a baya, wadda kafin ma a kammala aikin sai an kai tsakiyar shekara, wani lokaci watan Mayu, wani lokaci watan June, ko kuma dai makamancin wannan. To muna ga wannan zai taimaka ƙasar nan musamman tattalin arziki, kuma insha Allah zai sa mu samu dan sauki wurin kasuwanci, saboda duk abin da gwamnati ta sa hannu na kasafin kuɗi zai taimaka irin kasuwanci da mutane suke ciki. Haka nan kuma abin da muka yi kokarin mu shine mu ga yan Najeriya ta hanyoyin ku yan jarida irin abubuwa da muke aiki akai a majalisa. Banda shi kasafin kuɗi mun yi abubuwa da yawa, kuma alƙawura ne muka yi, baɗi kuma insha Allah za mu dora. Baɗi akwai abin nan doka da ake kira Petroleum Industry Bill PIB, wanda ke muhimmi ne, doka ne wanda tun 2007 ake kokarin a yi shi an gagara. To muna son Allah da a cikin shekarar baɗi kafin shekarar ta ƙare mu gama aiki a kansa, kuma mai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu yadda fannin wato man fetur da ke ake abin nan da shi a ƙasar nan mu samu kuɗi rara wanda zai dinga taimaka mana a ayyukan raya ƙasa.
Kwanaki kun ce a rage shingaye tituna, to wani mataki kuke ɗauka wajen tabbatar da an haɓaka harkar tsaron nan?
Shine su jami'an tsaro na ciki wato masu farar riga, yan internal security ko kuma SSS, su muke kokarin su haɓaka aikin su, mu ba su irin kuɗi su sayi abubuwa na aiki, wato na'urori wadda za su dinga sanar da yan sanda da sauran jami'an tsaro a cikin lokaci. Ba wai dole bane sai an datsa hanya, sai a datsa hanyar wani lokaci akan hanyar ma ake yi, amma idan aka ji labarin ga abin da zai faru wuri kaza kaga sai a kira yan sanda su je wannan wurin. To haka dai muke fatan ayi.
To wannan jituwa da ke faruwa tsakanin wannan majalisa ta tara da bangaren gwamnati ya sa har ake ganin kaman kun zama yan ƙanshin shata, yaya matsayin ku yake ne game da wannan?
Me aka kawo wanda baya da amfani ga yan Najeriya wanda muka aiwatar? A gaya mana shi kasafin kuɗin ne kar a yi, ko kuma a gyara hanyoyi da za a samu kuɗin shiga a taimaka a yi aiki raya ƙasa ne kar a yi don baya da kyau? ko kuma a mutanen da ake turowa a tantance su ko ministoci da aka tantance ne kar mu tantance abinda za a yi mana hukunci akai shine abinda muka aiwatar ba abinda wani yake tunanin muna duk yayin da aka kawo wani abu wanda zai kyautata rayuwar ƴan Najeriya za mu yi shi in ku abinda zai kawo matsala ne ga rayuwar ƴan Najeriya za mu kuma mu ce wannan abin bai dace a yi shi ba bas
to a gaida Madina da wannan rahoto wato na hira da shugaban majalisar dattawan Najeriya kan batutuwa daban-daban daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda ake shirin zaben kananan hukumomi da na gundumomi gobe kuma hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsaf Ridwan Abbas gare ka
za a so mu jefa ƙuri'ar a daidai karfe 7 na safe a ƙare da karfe 5 na yamma a dokar tashoshin zabe fadin kasar jami'an hukumar zabe sun ce duk wanda ya cancanci jefa ƙuri'a dake cikin layi har lokacin da wa'adin jefa ƙuri'a ya cika za a bari ya jefa ƙuri'ar amma ba za a yadda wasu su shiga layin ba in wa'adin ya cika manyan mutane da na kasar su da sauran mutane masu bukata za su samu kulawa na musamman daga jami'an zabe dalilin zaben gundumomi shine a zabe sabbin mambobi zuwa majalisar gundumomin da unit committee cikin mazabi a tashar zaɓe mai yin zaɓe na da haƙƙin tabbatar da duk takardar zaɓe na da halattaccen tambarin hukumar zaɓen za a yi amfani da na'urar tantancewa na biometric don tantance mutane masu rajistar zaɓe a tashar zaɓen jami'an hukumar zaɓe sun ce laifi ne mutum ya jefa ƙuri'a fiye da sau ɗaya ko ya umurci wani ya jefa ƙuri'ar ta wata hanya ko kuma ya hana mai jefa ƙuri'a damar sauke nauyi da ke wuyarsa na jefa ƙuri'ar a ƙarshen ranar jami'in zaɓe a gaban agentoci zai kiɗaya ya kuma bayyana da sakamakon zaɓen da an gama jefa ƙuri'ar hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsantsanfuwar zaɓen ranar talata 17 ga watan Disamba tare da bayar da horo a hukumar na zaɓe Mark Boyd ya ce duk jami'ai na zaɓe sun kimsa don ganin nasarar
zaɓen
suna a cikin haraba ɗaya ne don shi in kuna da makaranta misali da ke da tashar zaɓe da ke da masu jefa ƙuri'a 1,400 sai aka kasa shi 2,700 kasoshin biyu za su kasance a kan haraba ɗaya in ka kai wurin da katin zaɓenka jami'in zaɓen zai duba katin kuma zai iya gaya maka wanne a ciki za ka tafi ka jefa ƙuri'a domin a tashar akwai duk sunayen masu rajistar jefa ƙuri'ar tashar don haka da ya duba katin zai iya ce maka a A ko a B za ka jefa ƙuri'a nan tashar guda guda Mr. Boyd ya ci gaba da cewa muna da tebura guda hudu kowanne su na da jami'i ɗaya da ke kula da shi shi jami'in zaɓe da ke kula da tashar ba shi da tebura shi ke kula da baki ɗayan tashar in mazaɓe ya zo shi ne wanda zai fara tuntuɓa yadda jama'a da yawa ba sa fitowa zaɓen ƙananan majalisun nan ya zama abin damuwa ainin ga waɗanda suka yi ruwa sun kai tsaki a zancen zaɓen ƙananan hukumomi saboda a tarihi jama'a ba su cika fitowa ba jefa ƙuri'a ya yi ƙasa da kimanin kashi 41 zuwa kashi 45 kamar yadda hukumar zaɓe ta ce masana harkokin zaɓen cikin gida sun yi imani yanke shawara dai ya kamata a somo shi daga ƙasa abinda kenan ya sa wadda za ka zaɓa zuwa ƙaramin majalisa ko unit committee yake da muhimmanci ga ci gaban baki ɗayan demokradiyyarmu Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu koko agogon Washington da kewaye karfe 10:19 lokaci yayi da zamu za ku dage gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC masu sauraro a cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban rahoton da wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya hada muna daga kasar Ghana akan irin gata da ake baiwa ilimi a kasar.
Hajiya Amina Abubakar malamar makaranta ce ta yi min bayani dalla-dalla akan tsarin ilimi da gwamnati ta gabatar.
About free education, promise ne da yake gwamnatin da muke kai ga ya promise kamar Allah ya sa aka yi aka vote mishi ya zo power ya bada opportunity kowani yaro a cikin Ghana ya iya samu education free without a peso. Da zai biya wai ya biya ma government for school fees saboda wannan duk al'umma gaba da yaka taru aka vote mishi shi Allah ya sa ya samu nasara da kuma ya samu nasara jikin Allah da Allah ya tayin shi she go ahead ya implementing free education from basic education to the secondary level, that is senior high secondary school. Even though dama before ya zo na muna da free compulsory universal education da yake from primary from KG to JHS is free ba a biya amma shi ya zo ya introduce ne secondary school da yake after an kare JHS na which is lower level na ba kowa ke samu ya je gaba ba wani na nan gida ba kyau challenges na dewa shi yasa saboda ya promise haka nan shi iyaye aka go ahead aka vote mishi ya samu nasara kuma ciki kun Allah da ya samu ya implement shekara biyu kenan muna cikin wannan free education ya zo ya help kwarai domin iyaye da yawa sun ji sauki wanda bai expect ma yaye kai yaro shi yaye karasa school ya je gaba ba saboda abinda gwamnati ya kokarta ya iya ya stand kan feet shi ce tunda dai ya ce yaye yi ya go ahead ya implement sa iyaye da kansu sun ji dadi ba school fees kawai ne ba su biya ba ana ba su uniforms ana kuma ba su books ana kuma ba su wurin kwana da yake ba a biyan kudin daki kenan which is at the secondary level books duka ana ba su and apart from wannan kuma akwai challenges yanzu positive one nan kenan kowa ya samu ya je school. At the end of the day, wannan na akwai ilimin ba wai ba shi bane amma da yake ba abin da za a tura shi ya je gaba ya iya continue education shi kaga me shi ya saura baya amma tun da aka introduce wannan wangan nan wannan suka zauna ma wani shekaru ba su yi sun te school ba su duka yanzu sun himmantu kowa ya je kuma government ya yi kokari domin ya bada chance ko ka kare school shekara biyu wancan da yake saboda babu ba kai ya kace ba akwai hanyar da ake bi ka samu kai ma school selection kaiya a posting ka akai ka wani school naka ne kawai iyayen ka su maka abin da su tattara ka da kai da kayan ka kawai ka tin kuma ana ba su abinci wadanda ke boarding nan ana ba su abinci wadanda suke gida kuma suke zuwa kullu wadanda aka fara first free education nan da su kuma ana taimaka musu ana ba su amma ko yayi akwai challenges wani wuri na nan challenges nan ne classroom nan ajin inda ake zama ake koyan abin nan karancin classes she sa she government ya introduce wani abu na ke ce mishi double track nan yanda za a yi kowa ya samu education nan gina in wadanga suka zo first muna da track 1 and track 2 first track nan su suka te aka yi aka suka koyi abu wata uku she su break in suka zo gida futu she second batch nan kuma su te saboda ba enough classrooms wani wuri kuma nanan ba classroom nan kade bane challenges wadan su kuma nanan hatta books ma suna samun challenges domin ba kowa ke iya samu book nan from the beginning ba even though daga baya ana ya zo a make sure kuma kowa yayi ne kowa ya samu amma right from day one nan shi ake find difficulties
masoraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a kasar Ghana Ridwanullah Abbas da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. Nini naku? Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Amaza adama ta adumu zannikewa.
To gaida Harande, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon mu na farko ya fito daga goni manajan bullo da masakta kaka Alhaji Bukar Gursuma da masakta suka ce baki daya salam biye Hausa. A yau mu shigo wannan filin ne don mu mika sakon ta aziyar mu zuwa ga daukacin al'ummar jamhuriyar Nijar. A bisa rasa sojoji da dama da suka yi sanadiyar yan ta'adda a yammacin kasar. Muna addu'ar Allah ya sa kwanciya hucece a gare su. Mu kuma idan ta mu karshen ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Amin summa amin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Hanin na AIG Sani Gule Kampala da Malam Madori Jigawa da Excellency Abubakar Salisu a tarayyar Najeriya suka ce baki daya fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa ta muryar Amurka. Da Allah a yau ma muna so ku ba mu dama domin mu yi tsokaci akan wa'adin da kungiyar kwadagon kasar mu Najeriya ta NLC ta ba wa gwamnonin jihohi akan batun mafi karancin albashi wanda har kawo yanzu wasu daga cikin gwamnatocin suke wasan buya da wannan yarjejeniya wajen ƙara matsa bakin aljuhu. To hakika daukar wannan mataki a gare su ya mana daidai, saboda haka muke fatan irin daukar wannan matakai za su fara biyowa taken shugaba Muhammadu Buhari na gani yadda yake cin karansa ba babbaka a salon irin na kamin liddansa. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce sauke sauke da nadade da wasu sarakuna ke yi a jihar Kano tamkar wani riga malam masallaci ne gani yadda cewa batun har yanzu yana a gaban kotu. Da fatan za a yi taka tsantsan don kaucewa abinda kaje ka dawo. Mun gode bi Hausa. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Baba Haruna Bajoga ya ce assalamu alaikum ma VOA Hausa. Yace muna muku fatan alheri a bisa yadda a kullun kuke haskakawa al'umma. Sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga Option Tawagar ɗan ƙasar Niger mazaunan ƙasar Amurka mai suna Kunusa Conseil de Nigerien aux États-Unis na mika sakon ta aziya ga dakarun sojojin ƙasar da kuma iyalansu. Allah ya ji ƙansu da rahama. Allah ya kawo wa ƙasar Niger da Afirka baki ɗaya zaman lafiya. Amin summa amin.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Wato bai ce yayin da ake sa ran cewa a cikin wannan makon ne majalisar wakilan Amurka za ta tsige shugaba Donald Trump, wani kusa a jam'iyyar Democrats kuma dan majalisar dattawan kasar ya buƙaci ƴan kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban da su saurari bahasin wasu kusoshin gwamnati hudu. Hukumomin sojin Amurka a yau Litini sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani umarni da ya nemi a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba. Kana har yanzu 100% alƙawarin haɗin gwiwar da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren da kam. Ko da yake hukumomin Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga kasar, kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka kulla ne. A yau Litini ne hukumomin Sin suka buƙaci Amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Sin Geng Shuang ya ce zargin da Amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru. Yana mai cewa akwai buƙatar da ke akwai na ganin Amurka ta kare haƙoƙin jami'an diflomasiyya. A jiya Lahadi a Delhi, babban birnin India, wata zanga-zangar nuna ƙin jinin wani ƙudurin dokar zama ɗan ƙasa da ta koma ta tashin hankali bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka baɗe ɗalibai da ke zanga-zanga da barkonin tsohuwa.
To mun sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya, da Juju Leon wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Dan Craftman. Ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan batun kasancewar sojojin ƙasashen yamma a sassan nahiyar Afirka. Wassalam.